the tune that repeats itself for the Kaddish and then the first blessing of Shmone Esrei is similar to the standard Yom Kippur tune. Most people get it confused, so as a chazan, it's important that you make it heard so that people realize it's not the regular tune of Yom Kippur, and with time people catch on. I'll hum the tune initially and then we'll do the Kaddish. Ha 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 ha. Ay, 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 la 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 la. And then the tune repeats itself. La la ta da 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 ta da da la da 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 la la. Da 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 da